Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makere ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 25 ga watan Yuni shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Nijar Bazoum Muhammad ya jinjina wa dakarun haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi akan nasara da suke yi akan abokan gaba. Muna kuma dauke da sharhi da masada suka yi akan badakalan cin hanci da rashawa a fannin kwangilan makaman soja da hukumar ICPC ta Najeriya take gudanar da bincike a kai. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruk Sanyin na zai kawo muku. To amma kafin nan, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana tsara akalla jihohi 13 a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da juna biyu bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe versus Wade, wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru 50 da suka wuce. Yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru, wasunsu a kwanan nan aka aiwatar da su. Wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin na hana zubar da ciki ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu nan ba da daɗewa ba. Jihohi 13 da ke da dokokin da za su haramta ko dakatar da zubar da juna biyu saboda hukuncin soke Roe versus Wade da kotun kolin ta yi jiya Juma'a su ne Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah da Wyoming. Kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka sanya hannu a dokar hana fatauci ko hallaka dabbobi masu fuskantar barazanar ƙarewa a duniya bai sa aka daina hallaka irin waɗannan dabbobin ba a cikin ƙasar. Abinda ke nuna hakan shine yadda ake kama jama'a da wani abu mai nuna an hallaka nau'in dabbobin, kamar yadda aka kama fatun jakai fiye da 2,000 a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu bai kai wata uku ba da aka kama wasu mutane da safarar naman jakuna fiye da 1,000 a jihar Kebbi suna yunkurin fita da shi, abinda ya saba wasu su sanar dokokin Najeriya. Sai gashi an sake kama fatun jakuna fiye da 2,000 a jihar, a cewar kontrolin hukumar hana fasa kwabri a jihar Joseph Atta.
Yanzu ba ma dubu daya ba, yanzu mun kama fatan jaki wanda ya nuna cewa an yanka jakuna 2,820 kenan, kusan 3,000. In an bar irin wannan sana'a to kenan yanzu ba da dadewa ba, ƴaƴanmu to sai sun je gidan zu kafin ma su san menene jaki.
Wannan lamarin yana faruwa ne duk da kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka yarda da hana fatauci ko kuma kashe dabbobi masu fuskantar barazanar ƙarewa a doron ƙasa da suka hada da jakuna.
Yanzu ban kasanmu tare ta ba wannan hannun, sai mu kuma kawai mu zauna a nuna ma ƙasashen waje kenan kamar mu ba mu iya aje yajejeniya ko kuma irin agreement da muka doka da su. To in mun haka mun ba ta ma kanmu suna, mu nuna mu ƙasa ce wanda ba za a iya dogara da mu ba, in ko kuma ai wata siri ko kuma yajejeniya da mu ba.
Hukumar ta hana fasa kwabri ta hannun ta fatun jakunan ga hukumar kulawa da shige da ficen nau'in keɓantattun dabbobi da kuma kayayyakin amfanin gona, wadda wakilin ta Mr. Idris Dakat ya ce ba wannan ne karo na farko ba da aka kama irin waɗannan fatun jakuna a Najeriya.
Akwai kame-kamen da suka yi da Kano da kuma Niger da birnin Kebbi, muna experience yau wajen kusan 6,825 da aka kama. Shi ne muke roko da ku ku daina wannan aiki. Kuma na biyu, mun babbaro da wata program 2019 cewa mutane su zo, za mu sa su yi kiwon da doki don a samu amfanin sanin da ya kamata.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum irin Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa a Najeriya ba sai hannu garjejeniya ne ke da wuya ba aiwatar da cika yarjejeniyar.
Na biyu, in sun kare doka yadda suke so babu hukunci akai, in kuma babu hukunci shikenan kowa zai abin da yake so. Ka tuna kwanakin baya da wani baturen America ya zo Zimbabwe ya kashe zaki guda yadda aka tashi haikan aka tasan masa, ita kanta gwamnati ta hora shi kasa inda yake zaune, mutane suna kyamansa, sun yi zanga-zanga abin nan. Mu nan babu, in ka kashe kawai sai a juya kalle ka. Irin waɗannan abubuwa kamar shigar da makamai da sauransu, zaka ga an nuna mana an kama jama'a amma baka ganin horarsuwa da an kama musu. Na uku, akwai kuma son abin duniya, mutane kuma basu damu ba da inda za su samu su kansu, shikenan sai su yi abin da za su yi.
Haka ma masana na ganin ilmantar da 'yan ƙasa akan muhimmancin ƙasa ta shiga cikin jerin ƙasashen duniya su saka hannu ga wani al'amari zai taimaka wajen rage waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazoum ya fara wani rangadi a jihar Difa domin jin yadda ake ciki game da kokarin da gwamnatinsa take yi na ganin an samar da zaman lafiya a yankin wacce ke fama da hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram da kuma mayakan ISWAP tun cikin shekarar 2015. Wannan rangadi shine na biyu da shugaban kasar Nijar din ya kai a yankin Difa tun bayan da ya hau ƙargan mulki. Daga Difa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
A wannan rangadin nasa a jihar ta Difa, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya fara ne da kai ziyara a barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar ta Difa, inda ya jinjinawa dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi da suka hada da Kamaru da Nijar da Najeriya da kuma Chadi da ake kira Operation Lack Sanity ko kuma Integrated Lack, game da nasarar da suke ci gaba da samu a gaban abokanan gaba, musamman ma mayakan Boko Haram da kuma na ƙungiyar ISWAP, waɗanda daga ranar 28 ga watan Maris zuwa ranar 4 ga Yuni na wannan shekara sun samu nasarar hallaka mayakan waɗannan ƙungiyoyin kimanin 800 tare da ƙona motocinsu 44 da baburra 22 da kuma kayayyakin yakinsu masu yawan gaske. Ga dai abin da shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazoum ke cewa a jawabin da ya yi waɗannan dakarun haɗin gwiwa.
La défense de l'intégrité de notre pays, vous l'assumez avec compétence.
Mun ba ku tsaron kasar Niger kuma kun yi shi akan jajircewa, don haka a matsayina na shugaban kasar Niger nazo in jinjina mu, al'umman kasa tana jinjina mu.
Nous sommes derrière vous, la nation est derrière vous. Merci beaucoup.
Babban abin da ya fi daukar hankalin shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum a wannan ziyarar shine butun mayar da sauran 'yan gudun hijira a garuruwansu na asali, kamar yadda ya kasance a ziyararsa ta farko da ya kawo a jihar Abara, inda ya mayar da 'yan gudun hijira na garuruwan Difa 22 a garuruwansu na asali. A wannan karon kuma ana sa ran shugaban kasar ta Nijar ya mayar da 'yan gudun hijira na garuruwan Difa 44 a garuruwansu na asali domin su samu damar gudanar da aikin noma. Ministan ayyukan jin kai na Nijar Lawan Magaji na ɗaya daga cikin waɗanda ke rakiyar shugaban ƙasar ta Nijar a wannan ziyara, ga kuma ƙarin bayani da ya yi mana.
Gari 45 ne za su koma, sun kumshi mutum 41,700, magidanta 8,083. Wannan su ne insha Allah kwanan nan za a maida su. Shi ne ce musu, bara muna yi kai mutane da ƙarfi na tunda gwamnati ne wancan na bara, to bani gashi zan sake yi, yaya ne za ku kama a taimaka wannan mutanen su ta idan a wannan lokacin da muke ciki na zuwa wata uku muka ce ga bukatar da muke, bukatar da za a muke da ta wannan garin 45 ta kama kuɗin kamar miliyar uku sai kama, a wannan miliyar uku miliyar guda da kusan miliyar 700 na abinci ne, wannan shi ne zai kula da wannan.
Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Abubakar Isa da wannan rahoto. Ga duka alamu binciken da hukumar ICPC a Najeriya ta fara a kan madakalar cin hanci da rashawa a fannin kwangilar makaman aikin soja ya fara bankaɗo mummunan abin kunyan da ya hana samun nasara a yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Umar Faruku Musa ya tattauna da wasu masana a wannan rahoto da ya aiko mana daga Abuja.
Hukumar ICPC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ba da tabbacin cewa lallai ta gudanar da bincike a gidan wani Kabiru Salo, wani ɗan kwangilar makamai a Najeriya, inda ta bankaɗo maƙudan kuɗaɗen da suka kai naira miliyan 175 a kuɗin naira da kuma dalar Amurka 220,000 da motocin ƙawa da alatu da agogane masu tsada da dai sauran dukiyoyi. Wannan ya saba rahotannin waɗansu kafafen labarai a Najeriya suka fara ambata cewa dubban miliyoyin naira ne aka bankaɗo kuma suna da nasaba da tsohon hafsin sojojin ƙasa na Najeriya, General Tukur Buratai, wanda yanzu ambasada ne a ƙasar Benin. Na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro da kuma ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Malam Mamun Sale, domin in ji abin da zai ƙara haske da irin abubuwan da za su biyo bayan wannan badaƙalar da aka fara bankaɗowa.
Kasan kulle wani irin wannan abubuwa na cin hanci da rashawa idan shafi wani babban mutum a ƙasar nan, akan yi ƙungiya-ƙungiya. Ai, ba ƙaramin kuɗi ba na ce ɗan kwangila ya ce wannan maƙudan kuɗi a gida me zai yi da su, maimakon ya kai banki in dai kuɗi ne na halaliya.
Don haka kana ganin wannan binciken da ICPC ta fara za a dire shi, domin an ce farawa ne kamar da ta ce akwai wasu abubuwa da za su iya biyo baya wanda zai kai ga watakila taɓo tsoffin hafsoshin tsaro na Najeriya da dama an daɗe ana neman shugaba Buhari ya ɗauki matakin hukunci ko bincike akan su ba ma bai yi ba?
To gaskiya ya kamata a ce wannan bincike da ICPC ta fara fadin shugaban ƙasa ta mara mata baya da tabbatar da cewa binciken nan da aka fara an ba da duk haɗin kai da ya kamata a gano har diddigin magana waye yake cikin wannan magana. In akwai wanda yake da laifi a kama shi a hukunta shi, kuɗi kuma da aka kama a dada shi bankin mali na gwamnati.
A waje ɗaya Malam Awal Musa Rafsanjani shugaba ne a hukumar namu yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International.
Idan da an yi bincike ɗin ba can da za a yi tsofaffin hafsoshin Najeriya da suka yi jagoranci a Najeriya musamman a shekara 7 da ta wuce da ba za a ce an yi musu tambayoyi ba don irin rawar da suka taka, saboda a lokacin da suke ne kudade makudai da aka ware don a siyo makamai, wanda muka samu labarin kan cewa bayan waɗannan hafsoshi sun tafi an ce ba a ga makaman ba kuma ba a maida kudaden ba. Wannan tonan tiri ne saboda daman ba gaskiya ake yi ba, ba kuma adalci ake ba, sata ake kawai da kwashe kudaden ƙasa. Saboda haka muna ma kira ga gwamnati lalle-lalle ta tabbatar da kan cewa an kyale hukumar ICPC su yi bincike su gurfanar da waɗanda suke ganin cewa suna da shaidoji na sa su a cikin badaƙalar da suke zargi yanzu.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ta gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu koma gefe, Ibrahim Kalmasi Garba ya gabatar da shiri na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum gaisuwa ga dukkan ma'aikatan VOA Hausa. Dan Allah ku bamu cikakken tarihin sabon shugaban ƙasar Somalia, Hassan Sheikh Mahmud Wasalam. Masu tambayar haɗin gwiwa, Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabiya Wuri, jihar Kebbi, Najeriya. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shiri, ga tambaya ta kamar haka: wai dan Allah, a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Wasalam ku huta lafiya. Mai tambaya Dalhatu Manjas Gobar, Samaru, Bus Stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin sabon shugaban ƙasar Somalia, Hassan Sheikh Mahmud. Idan masu tambayar haɗin gwiwar Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabiya Wuri, da ma sauran masu saurare na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa, Muhammad Salisu Garba, ya samo daga Malam Idi Audu Gere, malamin koyar da tarihi a kwalejin koyar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce:
abinda zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar Somalia, Hassan Sheikh Mahmud, shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan Nobamba alif shekara 1955 a Jalaxi, lardi na Hiran da ke cikin Somalia din. Ya yi karatun primary da secondary school a garinsa, sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin Somalia Somalia wato Mogadishu. Ya yi karatu a Somali National University inda ya kammala a shekarar 1981 ya samu diploma a technology sannan ya dan karanta na dan wani lokaci daga baya kuma ya wuce Buffalo University a India wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah ya yi karatu na masters inda ya kammala a shekarar 1988 ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Illinois University dake Harrisburg, Virginia wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da irin sasantawa da makamantan su a 2001 shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummar sa ya ba da gudunmawa sosai wurin harkokin ilimi musamman kasancewar sa namba a cikin wata kungiya da suke kira Al-Isla wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu kirkiro makarantu da gyaran su da kuma hadda abinda za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar Somalia din misali alif shekara 2011 yana cikin waɗanda suka yi kokari suka kafa jam'iyyar Union for Peace and Development Party inda ya zama shugabanta kuma ya ci zaben shugaban kasa ya dawo shugaban kasa tsakanin shekara na 2012 zuwa 2017 inda ya kasance shugaban kasa na 8 wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu yancin kanta daga Turawan mulkin mallaka wannan zabe da aka yi wanda ya bashi daman dawowa shugaban kasa a watan Mayu na wannan shekara ya sa ya dawo shugaban kasa na 10 inda ya samu rinjayen kuri'u 214 wanda shugaba mai ci wanda ya sha kaya Muhammad Abdullahi Muhammad yake da kuri'u guda 110 kawai kuma ka san yanayin zaben su wato ba mutane ne suke fitowa gabaki daya su yi zabe kamar Najeriya mutum daya kuri'a sa kwa daya ba a su bangarorin da dama suke zaben membobi na majalisa wanda membobi majalisa din su ne daga ba suke jiya su zabi shugaban kasa su kan yi haka ne kuma saboda yanayi da tashin hankali da fitintunu da ake fama a cikin kasar Somalia din wannan dai shine abin da zamu ce takaitaccen tarihin sa
sai kuma ansar tambaya kan matasan da suka samu damar shugabanci a duniya da kuma yadda salon shugabancin nasu ya kasance idan mai tambaya Malam Alhatu Manjas Gobir da ma sauran masu saurare na tare da mu zan za ku da gefe wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya gabatar da ansar da ya samo daga wani mataimakin profesan tarihi wanda ya fara da cewa
sunana Dr. Salisu Bala malami a bangaren koyar da tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma mataimakin daraktan Arewa House cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma yanzu matsayina na mataimakin mana wato associate professor na bangaren social history mun yi rubuce-rubuce da dama ta bangaren wayar da kan jama'a da kuma ci gaban al'umma ta fuskar abin da ya shafi journal na bangarori daban-daban na duniya cibiyoyin ilimi na duniya daga cikin littafin da na rubuta na kwanan nan shine littafi akan masarautar jama'a wanda ya fito sati kaman 3 zuwa 4 da suka gabata wanda yake bayani akan tarihin masarautar jama'a yadda aka kafa ta tun zamanin shugumar Malam Usman Kabin Yabo har zuwa sarki da mai ci na yanzu so akwai abubuwa da dama da wato muka yi ta bangaren ilimi da kuma abin da ya shafi bincike na ilimi
ila shaharka wajen bangaren bincike yasa muryar Amurka ta turo wannan tambaya da wani mai sauraron mu Alhatu Manjos Gobir wanda yake a Samar Boston Azaria ya tura wa sashen Hausa na muryar Amurka yana tambaya wato tambayoyin guda biyu ne na daya wai shin dan Allah waɗanne kasashe ne matasa suka samu kama madafin iko
gaskiya wannan tambaya ce da ke da muhimmanci musamman a wannan zamani namu da muke ciki ta yadda za ka wasu daga cikin yawanci kasashen mu na Afirka har wasu kasashen ma da suka ci gaba a duniya suke samar da mutane yan shekara 70 80 har 90 ma su mulke su to shin shi mai tambaya na so ya san shin akwai kasashen da aka taba samun matasa suka jagoranci wayannan kasashe kuma aka samu nasara suka gudanar da ayyuka na ci gaban kasa kama ga bangaren tattalin arziki wato ci gaban na siyasa wannan kasashe da sauransu akwai ba babu ba akwai kasashe da dama wadanda suka yi fice wurin wato samar da shugabanni wato masu karancin shekaru misali zan bada akwai kasa da ake kira San Marino wata kasa ce wacce take mai cin gashin kanta wacce ita ce ta samar da shugaban kasa wanda yake mafi karancin shekaru a duniya wannan shugaban kasan shi ake kira Giacomo Simoncini ya kama mulkin wannan kasa yana da shekara 27 kuma an haife shi a wani wuri da ake kira Borgo Maggiore a cikin kasar San Marino San Marino din nan wani tsibiri ne dake wani wata kasa ce mai cin gashin kanta wacce ai karamar kasa ce mai akalla mutane 33 da mutum 938
gabaɗaya mutanen kasar
kenan to amma kasa ce wacce kusan tana daya daga cikin kasashe uku kanana wadanda masu cin gashin kansu a yankin kasar Turai misali kaga akwai Vatican City ita ma tana cin gashin kanta sannan akwai Monaco ita ma mai cin gashin kanta sannan sai wannan San Marino din to shi wannan shugaban kasa kusan za a iya cewa ya taso ne yana tsaron wani chemist ma'ana wato mai tsaron shagon sayar da magunguna to daga baya kuma sai je sai ya karatu ya zamanto ya samu digirin shi a fannin pharmacy saboda anan ne fannin da ya kware sannan yana da shekara 18 ya shiga wata jam'iyya da ake kira San Marinese Socialist Party wato jam'iyya ce wacce take da aqida irin ta gurguzo ba jari hujja ba sannan ya shiga office a matsayin shi na shugaban kasa bayan an rantsar da shi a wancan lokaci yana da shekara 28 har ya zuwa lokacin da ya kai shekara 30 yana da mashawarta mabambanta daga bangaren tattalin arziki yana da kwararru wadanda suke ba shi shawara daga bangaren siyasa ta duniya da siyasar kasar yana da wadanda suke ba shi shawarwari akwai abin da ya shafi zamantakewa da kuma ci gaban al'umma da kuma hada-hadar cinikayya ta kasa da kasa shi ma yana da wadanda suke ba shi shawara kuma yawancin wadannan masu ba shi shawarorin sai debo daga samari yan uwan shi amma kuma ya sirka da wayansu kadan daga cikin wadanda suke masu shekaru da dan yawa wadanda suka kware a fannoni daban-daban irin nasu to kaga wannan na farko kenan shi
ne amma zabe ne demokradiya ce ake a kasa naji ka ce har da jam'iyya
eh demokradiya ce ta kai shi ai shi yasa nan fadi sunan jam'iyyar da ya takara gargashin ta kuma ya shiga wannan jam'iyya na dan shekara 18 a wani lokaci
wato bayan shekara 10 a cikin jam'iyya kuma ya zama shugaban kasa
eh to wannan kenan sannan akwai in ka duba akwai kasar Faransa shi Emmanuel Macron ya zama shugaban kasa a watan Mayu na shekara ta 2017 ka gani 2017 yana matsayin dan shekara 39 kaga ya zamanto ya dara wancan wanda yake shugaban kasar San Marino din to shi ita wannan babban kasa ce amma kuma yana daga cikin wadanda suke da karancin shekaru domin abinda mafi yawanci mutane suke la'akari da shi shine idan an ce youth ko kuma kasa wanda take yara ke rike da ita ana lissafi ne daga shekara 26-27 zuwa 35-40 to waɗannan age bracket din su ake magana ta bangaren matasa to sannan in ka duba akwai abin da ya shafi kasar Mali wanda yan cikin yan shekarun nan aka samu Assimi Goita ya zama shugaban kasa amma shi ba ta bangaren siyasa bane ta bangaren ci mulki ne inda suka yi ma shi wannan gwamna shugaban kasar Bubakar Keita din nan suka masa ci mulki da sauransu to a wannan lokaci ya hau mulkin kasar yana dan shekara 38 kaga shi kuma yana kasa da Emmanuel Macron na kasar Faransa kenan sannan akwai Ireland wato Ireland an samu Leo Varadkar wanda wato ta zama wato prime minister a wancan lokaci musamman a watan Yuni na shekara ta 2017 ita ma tana shekara 38 a wannan lokaci sai akwai kasashe da dama irin waɗannan
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan shugabancin matasa a kasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Malam Idi Audugiri da mataimakin Profesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Muhammad Salisu Garba da wanda ya hada mana sautin Haile Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
to madalla a gaishe ka yanzu kuma ga Murtala da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Najeriya ta lashe gasar cin kofin kungiyar kwallon kafa ta yankin Afirka ta yamma ta matasa yan kasa da shekaru 17 ta bana yan wasan na Golden Eagles na Najeriya sun daga kofin ne bayan da suka yi nasarar doke takwarorin su na kasar Burkina Faso da ci 2-1 a wasan karshe ta gasar da aka fafata a daren jiya Juma'a a birnin Cape Coast na kasar Ghana Najeriya ce ta soma zura kwallo ta hanyar dan wasan ta Abubakar Abdullahi a minti na 23 to amma kuma Burkina Faso ta farke cin ana dabda tafiya hutun rabin lokaci a minti na 43 Abdullahi ya kuma zura kwallo ta biyu a rabin lokacin wasan na biyu wanda ya bata nasarar lashe gasar da ta kasa lashewa a gasar da ta gabata a kasar Togo kafin nan dai Najeriya ta doke Ivory Coast da ci 4-2 a wasan kusa da na karshe yayin da ita kuma Burkina ta yi galaba akan mai masaukin baki wato kasar Ghana Ghana din ce ta zo ta uku a gasar bayan da ta yi galabar doke Ivory Coast a wasan neman na uku da ita ma aka fafata a jiya Juma'a kasashen biyu na Najeriya da Burkina Faso da suka fafata wasan karshen tuni da suka sami gurbin fafata gasar cin kofin nahiyar Afirka ta matasan yan kasa da shekaru 17 da za a gudanar baɗi a kasar Algeria gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ita ce ma'aunin fitar da kasashen da za su fafata gasar cin kofin duniya inda za a zabi kasashe hudu na sama da za su wakilci nahiyar Afirka a gasar ta duniya da za a gudanar a kasar Peru Najeriya dai ta yi suna sosai na kasancewa kasar da ta fi kowa tarihin samun nasara a gasar ta cin kofin duniya ta matasa yan kasa da shekaru 17 wanda ta sami lashewa har sau biyar a tarihi a Ingila kungiyar kwallon kafar Liverpool na duba yiwuwar sayar da shahararren dan wasan ta Mohamed Salah yan kwanaki bayan sayar da takwaransa Sadio Mane rahotanni sun bayyana cewa akwai yiwuwar rashin jituwa kan albashin da Salah yake bukata a kungiyar kasancewar yana ɗaya daga cikin manyan zaratan ƴan wasan Liverpool din da suka fi kowa albashi yanzu haka Salah yana karbar albashi na pam 240,000 a mako daidai da takwaransa Virgil van Dijk to sai dai kuma dan wasan dan kasar Masar yana bukatar karin albashi daidai da yadda ake biyan waɗanda suka fi kowa albashi a kungiyoyin gasar Premier inda ya bada misali da Chelsea da Manchester City da yanzu haka suke biyan fam 400,000 a mako ga ƴan wasan su da suka fi yawan albashi a yayin da ya rage saura shekara ɗaya na kwantaragin Salah a Liverpool kungiyar na duba yiwuwar ce fanar da shi don ta sami kuɗi a maimakon rasa shi Salim Alin idan kwantaragin sa ya ƙare wata kotun ɗaukar ƙara a kasar Switzerland ta wanke shugaban kungiyar ƙwallon ƙafar PSG ta kasar Faransa Nasir Al-Khelaifi daga zargin ayyukan cin hanci da rashawa Al-Khelaifi wanda shine shugaban haɗakar kungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai haka kuma wakili a kwamitin zartarwa na hukumar ƙwallon ƙafar Turai wato UEFA ya kubuta daga zargin Ingiza tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Jerome Valcke wajen almundahanar kudade da suka danganci damar nuna wasanni a gidajen talabijin Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
to a gaishe ka yanzu kuma ga labarai a takaice to saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku takaitaccen labarin ba a don haka a nan ne za mu dakatar da ainihin shirin ko kuma za mu rufe ainihin shirin baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye da safe ke dai idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da shi kuma ya hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan lokaci Baba Yakubu Maikeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum